طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjidu Shafi'i a wannan unguwa ta Sura Bildi domin ci gaba da littafin Al-Akhdari wanda Malam Muhammad Abdulrahman Al-Akhdari ya wallafa a yau muna ranar Talata wanda daidai ga 13 ga watan Jumadal Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda daidai ga 4 ga watan 11 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 wannan shine darasin mu na 10 ko na 11 a cikin wannan littafi mai albarka mala yake cewa faslun lissalati nurun azimun tushriqu bihi qulubul musallina wa la yanaluhu illa al-khashi'una fa idza ataita ila as-salati fafarrigh qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtaghil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalla li wajhihi wa'taqid anna as-salata khushu'un wa tawadhu'un lillahi subhanahu بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها فاستعن بالله إنه خير مستعان مالن باين يا قاري منا بياني أكان أبوندا كرهنتيني أبوندا أنكامتي متومن ديكي صلى يزود ونن أبو to a wannan babin malan zai mana bayani akan wani abu mai muhimmanci a cikin sallah shine khushu'i ko ka ce nutsuwa da muhimmancin ta da abin da take jawo ma wanda ya sifanto da ita a lokacin da yake sallah idan aka ce al khushu'u kamar yadda Ibn al-Qayyim ya fassara a cikin littafin shi Madarijus Salikin yake cewa idan aka ce al-khushu' yace huwa qiyamul qalbi bayna yaday ar-rabb bil khudu'i wa dhulli yace idan aka ce al-khushu' nutsuwa yace shine bawa ya zanki halarto cewa yana tsayewa ne a gaban ubangijin shi yana kaskantar da kanshi yana kankan da kanshi saboda yana gaban wanda shine mai mulkin masu mulki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa a cikin hadisi wanda al-Imam at-Tabarani ya fitar da shi a cikin musnad kinshi wanda aka fi sani da musnad ash-Shamiyyin yake cewa manzo Allah ya bada labarin cewa farkon abin da za a dauke daga cikin mutane shine sallah shine al-khushu' shine nutsuwa a cikin sallah عند الله صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع عند الله تهركم أبن نزاع التري دقوان الأمة شين نسوة ألوكة دمتا نسوك سلا حتى لا ترى فيها خاشعا عند الله تهسيكا أنا سلا أما تمكر باب ونمي نسوة أتكون ونسلا الدزائي ذا سامرود أرسوازي وروري liman ya shiga rudu, mamu sun shiga rudu, kowa ya shiga rudu, babu wanda zai baka takameme sallah yaya ne take, an yi kaza, an yi kuskure, duk babu wanda zai iya gaya maka. To wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wannan labarin. Haka abu na biyu, abinda khushu'i zai sama wa mutumin da yake da yake idan zai sallah yake kokari ya halarto da khushu'in shi, shine duk sallar da aka yi da khushu'i, da sallar da aka yi babu khushu'i babu nutsuwa, to ladan su ma ba dai bane. Za ku iya yin sallah da kai da mutum sallah azhar, amma zai fi ka lada, ladan shi ya kai abinda ke akwai tsakanin sama da ƙasa, ba dan komai ba, saboda ya fi ka nutsuwa da khushu'i a cikin sallah. Hassan bin Atiya ya ba mu labari, yake cewa innar rajulaini, yake cewa mutum biyu za su yi sallah, la yakunani fi salatin wahidin, za su kasance a cikin sallah guda, wa inna bainahuma fil fadri lakama bainas sama'i wal ard, yake cewa mutum guda biyu za su iya zuwa su yi sallah, sallah azhar ko sallah la'asar ko wata sallah ta farilla, amma tsakaninsu akwai lada wanda ya kai abinda ke akwai tsakanin sama da ƙasa. Saboda me yasa? Saboda wannan yayi sallah da khushu'i da nutsuwa da kaskantar da kai da shafa makan shi lahiya daga gargingimin duniya, wannan kuma yayi sallah yana ta tunanin abun duniya. To sai ka samu wannan ya samu ladan da wannan shi bai same ta ba. Wannan magana tashi Abu Nu'aymin ya fitar da ita a cikin littafin shi, ya fitar da shi a cikin littafin Shirawa'i az-Zuhud. Haka abu na uku wanda al-khushu yake tabbatar ma mutum da shi, shine duk mutumin da yayi sallah yana da khushu'i, yana da nutsuwa, yana mai halarto cewa yana gaban ubangijin shi, to wannan mutumin za a kankare mishi zunuban shi da yayi kamun ya zo yayi wannan sallah. Sai dai in zunubin ya kasance babban zunubi ne, kabira ce, gulma ce, ko caca ce, ko wani abun da ya kama da haka, to wannan dole sai mutum ya tuba ga ubangijin shi. Amma duk mutumin da ya sallah ya halarto da nutsuwa da cewa yana gaban ubangijin shi, to kurakuran shi ɗan ƙanana wanda ya yi, dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki zai yahe mai su. Al-Imam Muslim ya fitar da hadisi a cikin littafin shi wanda aka fi sani da Sahihu Muslim, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min imri'in tahduruhu salatun maktuba, yake cewa babu wani mutum wanda sallar farilla za ta riske shi, fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha, wannan mutumin ya inganta arwallatta, ya inganta nutsuwa, ya inganta ruku'i. Manzo Allah ce illa kanat kafaratu lima qablaha min adh-dhunubi ma lam ya'ti kabira wa dhalika ad-dahru kulluhu. Manzo Allah yake cewa duk mutumin da zai yi arwalla, ya yi sallah, ya kyautata arwallar shi, ya kyautata tsarkin shi, ya kyautata ruku'in shi, to wannan mutumin zaka samu cewa Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa, sai dai in ya kasance manya-manyan zunubai ne. Wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dukkanin sallah, idan ka zo sallar asuba za a gafarta ma zunubin ka da kai na tsakanin isha'in jiya da asuba zuwa yanzu. Haka idan ka zo sallar azhar, idan dai ka yi khushu'i, ka inganta arwalla, ka inganta ruku'i da sujuda, to za a kankare ma laifinka ƙanana wanda kai tsakanin magariba zuwa sallar isha'i. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin a cikin hadisin Amr ibn Sa'bah as-Salmi, da Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yake cewa fa in huwa qama fa salla fa hamidallaha wa asna alayhi wa majjadahu bil ladhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillahi illa in sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladatuhu al-um aw yawma waladatuhu ummuhu. Man da Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ba mu labarin a cikin wannan hadisin na Amr ibn Abasa, manzo Allah yake cewa idan mutum ya tashi yayi sallah, ya gode ma Allah, ya yaba Allah da abinda ake yaba Allah da shi, sannan ya raba zuciyar shi daga tunanin duniya, yabba Allah maɗaukakin sarki zuciyar shi, to wannan mutumin Allah zai gafarta masa ƙananan zunuban shi. Kai ka ce a yanzu ne Allah maɗaukakin sarki ya sa'uwar shi ta haife shi. Wannan yana nuna mana falala da ke akwai a cikin khushu'i, kuma abu ne wanda koya ma kanka za ka yi. abu ne wanda ilimin ka ba shi ke sa kai khushu'i a cikin sallah ba, abu ne wanda yau da gobe idan dai kana halarto ubangijinka yana daga cikin abun da zai taimaka ma, kamar yadda wasu malamai suke faɗa, duk mutumin da yayi sallah to ya tunani cewa akwai wahala yayi sallah, mutumin da ya azhar misali idan ki tunanin cewa akwai wahala ayi sallar la'asar da shi, wannan mutumin zaka ga cewa yana halarto da nutsuwa da khushu'i a wajen sallarsa, saboda idan ya kyautata ta Allah zai gafarta masa kananan zunuban shi, koda bai samu sallar gaba ba zai je ma Allah cewa baya da wasu zunubi masu zunubai masu yawa. Haka khushu'i a cikin sallah yana daga cikin abun da za ya sama ma mutum shine mutum zai tsira a gaban Allah madaukakin sarki. Allah ya bamu labari a cikin suratul mu'minun, Allah madaukakin sarki yake cewa qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una. Allah yake cewa hakikanin gaskiya masu imani sun rabauta. Su wane ne? Allah ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'una, su ne mutane wanda idan suka zo a sallah suna kokarin su halarto da nutsuwa, suna kokarin su nutsu domin su samu su yi wannan sallah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce su. Anan kaga Allah bai ce mana ba alladhina hum fi salatihim khashi'una, Allah bai ce ba wa'anda suke alladhina hum fi salatihim mutimmuna ko wani abu da ya kama da haka, Allah bai ce masu cika sallah ba ko masu tsaida ta, a'a Allah ce waye masu khushu'i, wa'anda sukan samu khushu'i a lokacin da suka zo sallah. Abu na biyar da khushu'i zai sama ma mutumin da yake sallah shine za ta hana ka dukkanin wani laifi wanda Allah madaukakin sarki ya hana ka. Allah madaukakin sarki yake cewa wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, ka tsaye da sallah saboda ita sallah tana hani akan dukkanin abun da yake alfasha ne da dukkanin abun da yake abun ki ne. To babu sallar da za ta saka guji alfasha sai sallar da mutum ya kasance yana halarto da khushu'i da nutsuwa a cikinta. Haka ya tabbata a Al-Jami li Ahkamil Qur'an na Abu Abdullah Al-Qurtubi yake cewa man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar lam taziruhu min Allah illa bu'dan, yake cewa duk mutumin da sallar shi bata hana shi alfasha ba, to wannan sallar babu abunda zata kara ma mutane, ba zata kara ma mai shi sai nisantarwa daga Allah madaukakin sarki. Haka abu na shidda, mutumin da yake khushu'i yake halarto da nutsuwa a cikin sallah yana daga cikin abun da zai samu koda za a yi awa guda ana sallah zaka ji cewa shi ba zai kagara ba. Allah madaukakin sarki yake cewa wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'ina, Allah yake cewa ku nemi taimako, wasta'inu bis-sabri ku yi ruko da hakuri, wasta'inu was-sala ku yi ruko da hakuri da sallah, Allah ya ce wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, Allah yake cewa sallah tana da girma, tana da wahala sai dai ga mutumin da yake halarto da nutsuwa a lokacin da zai yi wannan sallah. Ka duba yanzu yadda al'umman mu suke kuka idan kana tsawaita musu, idan kai minti 7, minti 15, minti 20 zaka ga cewa babu mai bin ka sallah. To wannan yana nuna cewa akwai karamcin khushu'i a tattare da wannan al'ummai, saboda duk mutumin da ya san a gaban wa yake tsayuwa to ko awa nawa za a bata ba zai samu kagara ba, ba zai ji cewa ba ya damu saboda an tsawaita. Malai yake cewa lis-salati nurun azimun, malai yace sallah tana da wani haske wanda yake mai girma, tushriqu bihi qulubal musallina, wanda tana haskakawa da shi zuciyoyin masu sallah. Malai yace wala yanaluhu illa al-khashi'una, amma babu wanda zai samu wannan hasken na zuciya, babu wanda zai samu wannan haska kawai illa al-khashi'una, sai mutanen da suke da nutsuwa, mutanen da suke samun kwanciyar hankali a lokacin da suke sallah. Malace fa idza ataita ila salati, malace a duk lokacin da ka zo yin sallah, fa farrigh qalbaka min ad-dunya, malake cewa ka kakkabe zuciyanka daga duniya, wa ma fiha da dukkanin abun da yake cikin ta, ka bar tunanin gida, ka bar tunanin mota, ka bar tunanin ƴaƴanka, duk wani abu da ka aje na rayuwar duniya mala yace fa farrig qalbaka min ad-dunya, mala yace ka kakkabe zuciyarka daga dukkanin abun da yake na duniya ne, wa ma fiha, da abun da yake cikin ta, washtaghil bi muraqabati maulaka, malan yace ka kula kuma ka lura da kulawa da ubangijinka, allazi tusallali wajhihi, wanda kake yin sallar da shi, wa taqid anna salata, yake cewa ka kudurta a zuciyarka cewa sallah ingantatta wadda Allah madaukakin sarki zai karba, khushu'un, ita ce sallah wadda aka samu mutun ya nutsu a ciki, wa tawadu'un lillahi subhanahu, da kaskantar da kai gaban Allah madaukakin sarki, bil qiyami, da yin tsayuwa, war ruku'i, da yin ruku'i, was sujudi, da yin sujuda, wa ijlalun, malan yake cewa da kamba mawa, wa ta'zimun, da girmamawa, lahu, ga shi Allah madaukakin sarki, bit takbiri, malan yace da yin kabbara, wat tasbihi, da yin tasbihi, wat dhikri, da yin zikri, fa hafiz ala salatika, malan yace ka kiyaye akan yin sallarka akan lokaci, fa innaha a'zamul ibadati, malan yace ita ce ibada wadda ta fi kowace ibada girma, wala tatruku shaytana, malace kada ka bar shaydan, yal'abu bi qalbika, ya danki wasa da zuciyanka a lokacin da kake sallah, wa yashghaluka an salatika, ya shagaltar da kai akan sallarka, hatta yatmisa qalbaka, har sai ya kifar da zuciyarka, wa yahrimuka min lazzati anwari salah, ya hana ka morewa da jin dadin da ake yi a lokacin da ake sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin ingantaccen hadisi, manzo Allah yake cewa waj'ilat qurratu aini fi salah, manzo Allah yake cewa an sanya mini nutsuwa da jin dadi da kwanciyar hankali a lokacin da nake sallah. Duk mutumin da ya koya ma kanshi khushu'i a lokacin da yake sallah, wallahi zaka ji cewa an kare sallah azhar, amma ka matsu lokacin sallar la'asar yazo, zaka ji cewa an kare la'asar amma ka matsu lokacin sallar magariba yazo, saboda kai a lokacin nan ne kake samun nutsuwa, a lokacin nan ne kake jin dadin rayuwarka. Mala yake cewa fa alayka bi dawamil khushu, mala yake cewa kalizimci yin khushu'i fiha, a cikin sallah, fa inna hatan ha anil fahsha'i wal munkar, saboda ita sallah tana hani akan alfasha wal munkar, da abun da yake abun ki ne bi sababil khushu'i fiha, babu abun da zai sa ka bar alfasha da almunkar sai lokacin da mutum ya kasance yana bi sababil khushu'i fiha, saboda nutsuwa da ake samu a ciki. Yake cewa fasta'in billah, ka nemi agajin Allah, innahu khairu musta'anin, Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin wanda za a nemi taimako ko a nemi agaji a tattare da shi. Wannan yana nuna maka cewa sallah da kake zuwa kai, idan an tada sallah, Allah madaukakin sarki shine ya zabe ka, duk wani abu da ka gani kana yi na ibada, to Allah madaukakin sarki shine ya zabe ka dan kai wannan abu. Wani yana neman a bashi wannan damar, ba zai zo yayi ba. Yanzu wani da zaka bashi kuɗi kace duk in yayi sallah a sahun gaba yana da kaza, wallahi wata ran ba zai samu wannan abun ba, saboda bayin mutane ne, bayin Allah ne. To idan kaga kana wannan, to ka dage da gode ma Allah madaukakin sarki, kuma ka ci gaba da Allah, ka ci gaba ga roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da kai. Shi yasa yana daga cikin abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, idan mun yi da sallah bawa zai ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, Allah ka agaza mini akan gode maka, a inni ala zikrika, akan ambatanka, wa shukrika, da godiyanka, wa husni ibadatika, da kyautata maka ibada. To idan bawa yana wannan, yana daga cikin abun da zai taimaka mishi ya ji cewa yana samun khushu'i, kuma yana yin ibada ba tare da ya sha wahala a ciki ba. Malan yake cewa fasulun, malan zai yi magana akan wani fasuli, yake cewa li salatil mafrudati sab'atu ahwalin murattabatu adda alaiha, arba'atun minha al-wujubi wa salasatun ala al-istihbabi, awwaluha al-qiyamu bi ghairi istinadin, summa al-qiyamu bi istinadin, summa al-julusu bi ghairi istinadin, ثم الجلوس باستناد فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته anan malan zai yi maka bayanin wasu halaye da ya kamata a ce kowanne mutum ya samu yayi sallah a cikin wa'annan halaya malan zai koya maka a cikin wannan karatu da muka karanta malan zai koya maka halaye wa'anda ake yin sallah a cikin wa'annan halaye malan ce lis-salatil mafruda yake cewa ga sallah ta farilla sab'atu ahwalin tana da halaye guda bakwai murattaba wanda ajira suke tu'adda alaiha ana yin sallah ne akan su malan yake cewa na farko arba'atun alal wujubi guda hudu su wajibi ne wa thalathatun alal istihbabi malan yake cewa guda uku kuma an so ne ka zo da su malan yake cewa awwalu hal qiyamu bighairi istinadin shi mutum babu wani hali da zai shiga waya a ce an doke masa sallah duk halin da ka samu kanka a ciki to sallah tana nan wajibi a kanka ba ka lahiya ne kana fagen yaki ne babu wata hala da mutum zai kasancewa a ciki a ce wai shi an doke mai sallah sai dai in mutumin baya da hankali ne ko mutumin bai balaga bane ko mutumin yayi doguwar suma ne to a lokacin sallah ba ta akan shi amma duk lokacin da ya warke ya dawo akan hayyacin shi to zai biya wannan sallin malan yake cewa awwalu hal qiyamu bighairi istinadin na farko shine mutum yayi sallah ba tare da ya jingina akan wani abu ba misali mutumin da shi lafiyar shi lau yana iya yin tsaye yayi sallah to wannan mutumin idan yayi sallah daga zamna ko daga kwance baya da sallah shine abinda malan yake so ya gaya maka yake cewa arba'atun minha alal wujubi wa'annan abubuwan guda biyu da zai da guda hudu da zai gaya maka su suna akan wajibi ne malai ce awwalu hal qiyamu bighairi istinadin na farko shine mutum yayi sallah a tsaye ba tare da ya jingina akan komai ba saboda fadar Allah madaukakin sarki Allah yake cewa hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin tsayewa da daidaituwa yana daga cikin faralin taka sallah duk mutumin da bai daidaita ba ya shingida ko ya kwance alhali yana da ikon da zai sallah akan tsaye wannan mutumin baya da sallah malai yake cewa awwaluha alqiyamu bighairi istinadin na farko shine mutum yayi sallah ba tare da ya jingina ba nabi malai ce summal qiyamu biistinadin sannan yayi tsayewa bighairi istinadin ba tare da summal qiyamu biistinadin sannan yayi tsaye alhali yana a jingine na farko sai in ka kasa yin sallah daga tsaye baka jin dadin jikinka baka iya yin tsayewa to sai kaga shin kana iya yin sallan nan alhali kai kuma kana jingina da wani abu to wannan shine zai zo na bi baka iya yin tsayewa to a lokacin sai kai tsaye amma kuma ka jingina akan wani abu na uku shine malai yake cewa summal julusu bighairi istinadin sannan zama ba tare da kashin gina akan wani bango ba ko akan wata kujera ko akan wani abu na farko sai in ka kasa yin sallah a tsaye idan ka kasa yi a tsaye to sannan kuma ka kasa yi a tsaye kuma kana a jingine to wannan na uku shine summal julusu bighairi istinadin na uku shine sai kai sallah ba tare da kashin gina ba kana zamne na hudu malai yake cewa summal julusu biistinadin sannan shine mutum ya zamna ya summal julusu bighairi istinadin sannan summal julusu biistinadin na hudu shine ka zamna kana jingina akan bango ko akan kujera ko akan wani abu wannan shine malai yake cewa fattartibu baina hazihi al-arba'a malai ce jiran tawa tsakanin wa'annan abubuwan guda hudu alal wujubi wajibi ne idza qadara ala halatin idan yana iya yin sallah akan wata hala wasalla bi halatin dunaha sai yayi sallah akan wata hala wadda ba ita ba batalat salatuhu malai ce sallar shi ta warware misali mutum ne yana iya yin sallah a tsaye sai yayi sallah a tsaye amma kuma yana a jingine to wannan mutumin bai da sallah mutum ne baya jin dadin jikin shi yana iya yin sallah a tsaye amma ya jingina sai ya zamna wannan mutumin baya da sallah. Mutum ne yana iya yin sallah a zamne ba tare da ya jingina akan wani abu ba, sai ya yi sallah kuma ya jingina, duk da cewa ko bai jingina ba zai iya yin sallah, to wannan mutumin shi ma baya da sallah. Shi yasa mallam yake ce maka su wa'annan abubuwan guda hudu ya zamanto wajibi ne mutum ya jeranta a kansu. Zai duba ya ga cewa ina iya yin tsayawa to zan yi sallah a tsaye, ina iya yin tsayawa in jingina to zai yi sallah a tsaye alhali shi kuma ya jingina. Sai ya duba ya ga idan bai iya yin nabi to ina iya yin sallah a zamne ba tare da na jingina ba, to sai ya yi sallah a zamne. Shin ina iya yin sallah a zamne ba tare da na jingina ba sai ya yi sallah, to mallam yake cewa za ka duba iya gwargwadon halin ka ne, abinda kake iyawa sai ka yi na farko, in baka iyawa ka yi na biyu, in baka iyawa ka yi na uku, in baka iyawa ka yi na hudu. Sabanin mutanenmu sai ka ga mutum ya zo yana sallah yadda ya ga dama, wani zai iya yi a tsaye amma ya yi zamne saboda kawai wani dan tambo da ke gare shi ko saboda wata gwaljewa da ya ci wanda ba zai iya hana ka ka yi ibada ba. To wannan idan mutum bai yi wasa ba zai yi ta yin sallah ta tsawon watanni alhali shi kuma baya da sallah. Mallam yake cewa wassalasatu allati ala al-istihbabi huwa an yusalla al-ajizu ala hadhihi as-salati al-mazkura ala janbihi al-ayman thumma ala al-aysar thumma ala zahrihi fa in khalafa fi as-salisati lam tubtal salatuhu. Mallam yake cewa wal hala, mallam yake cewa wassalasatu allati ala al-istihbab, yace amma guda uku wanda alal istihbabi an so ne ka zo da su, hiya mallam yace su ne an yusalla al-ajizu hadhihi as-salasati al-mazkura, shine mutumin da bai iya sallah a tsaye, bai iya yi a zamne yana jingine, bayan ka kasa wancan wanda ya zana ma guda hudu. Mallam yake cewa to alal istihbabi an so idan za ka yi sallah, idan ka kasa wa'ancan guda hudu ka yi ɗayan wa'annan uku. Mallam yake cewa ala janbihi al-ayman shine na farko mutum ya yi sallah yana shingide akan damashi, summa alal aysar sannan na biyu shine mutum ya yi sallah yana jingine akan hagun ɗin shi, summa ala zaharihi sannan idan ya kasa wannan ya yi sallah akan gadon bayan shi. Fa in khalafa fi salasati lam tubtal salatuhu, mallam yace amma idan ka saba a wa'annan guda uku sallar ka bata bace ba, misali wa'ancan wajiban guda hudu da ya zana maka baka iya yin sallah daga tsaye, baka iya yi daga tsaye kana jingine, baka iya yi daga zamne sai in kai zamne kana jingine, idan baka iya yi da wannan hudun mallam yace to an so idan zaka yi sallah sai ka duba ka ga shin ina iya shingida akan hannuna na dama, to idan kana iyawa sai kai wannan, sai ka duba ka ga kuma shin zan iya shingida a hannuna na hagun, to sai ka duba idan mutum ya kasa summa ala zahrihi mutum ya yi sallah yana kwanci a rairan, amma da sharadi idan mutum ya shingina ya zamanto kahuwan shi da goshin shi suna kallon gabas, mutumin da ya shingina akan damar shi ya kasance kahuwan shi da haskar shi suna kallon gabas, haka mutumin da ya kasance zai yi sallah akan geban shi na hagu shi ma ya kasance hannuwan shi da huskar shi suna kallon gabas, haka mutumin da zai yi sallah akan gadon bayan shi shi ma ya kasance kahuwan shi suna kallon gabas. Mutum ba zai yi sallah ba kahuwan shi suna kallon wata alƙibla, amma malamai suka ce a duk halin da baka iya yin sallah to ya kasance ka yi ta da halin da kake iyawa, idan ma kwanta za ka yi rairan ka yi sallah to ka yi kwance, ba mutumin da ya kwanta a rairan shi kuma ya zamanto kanshi yana kallon alƙibla ba wai ƙawahuwan shi ne za su kalli alƙibla ba, mutumin da ya kwanta haka to ya kasance kanshi yana kallon alƙibla, in ya so sai ya zanƙi nuni tunda ba ruku'i zai yi ba ba sujuda zai yi ba, sai ya zanƙi nunawa daidai gwalgwadon yadda yake da iko. Mallam yake cewa wal istinadu allazi tubtalu bihi salatul qadiri ala tarkihi fa huwa allazi yasqutu bi suqutihi wa in kana la yasqutu bi suqutihi fa huwa makruhun. Mallam yake cewa wal istinadu, mallam yake cewa jingina allazi tubtalu bihi salatul qadir, wanda yana bacewa da shi sallan mai iko ala tarkihi akan barin shi huwa allazi yasqutu bi suqutihi, shine abinda zai hwadi, shine abinda kai shi zai hwadi idan abun ya hwadi. Wa in kana la yasqutu, idan ya kasance bai hwaduwa, bi suqutihi, da faduwar shi, fa huwa makruhun, wannan abun ki ne. Abinda malam yake so ya nuna maka ana, mutumin da shi lafiyar shi lau sai ya zo ya jingina akan wani abu domin yayi sallah, to anan idan ya kasance idan an jaye abun shi ma mutumin zai hwadi, to wannan makruhi ne. Ya kamata kana kalau ba sai ka jingina akan wani abu domin kai sallah. Malam yake cewa allazi tubtulu bihi salatul qadir ala tarki huwa alladhi yasqutu bi suqutihi, idan ka jingina akan wani abu alhali kana iya yin tsayuwa kai sallah sai ka jingina, kuma idan aka jaye wannan abun kai ma za ka hwadi, to wannan sallar ka baka da sallah, sallah ba ta yi ba. Mutumin misali da a ce zai zo sallah sai ya jingina akan wannan bangon, amma da wani zai lallaba a ta baya ya ture bangon ko ya ture abun da ka jingina da shi, in ma kujera ce kai ma za ka hwadi, to wannan mutumin bai da sallah. Amma idan ya kasance abun da ka jingina da shi ko da an jaye shi kai ba za ka hwadi ba, to wannan sallar ka tana nan, amma dai makruhi ne kayan abinda ba a so ka yi shi a cikin sallah ba. Ban san ba in mun gane. Malam yake cewa wa amman nafilatu fa yajuzu lil qadiri ala al qiyam an yusalliha jalisan wa lahu nisfu ajri al qa'imi wa yajuzu an yadkhulaha jalisan wa yaqumu ba'da dhalika aw yadkhulaha qa'iman wa yajlisu ba'da dhalika illa an yadkhulaha bi niyyati al qiyam fiha fayamtani'u julusuhu ba'da dhalika. Anan malam ya kare maka bayanin farilla. Ita farilla akwai abun da yake wajibi ne, dole sai ka duba hala guda hudu, shin zan iya yin kaza ko bazan iya yin kaza ba. Sannan akwai alal istihbabi, abun da an so ne ka zo da shi, idan baka zo da shi ba kai sallah daidai gwargwadon ikonka. Abu na uku, malam ya gaya mana mutumin da shi yake da lafiya idan yayi tsayuwa ya jingina akan wani abu, idan dai an jaye abun shi ma zai fadi, to bai da sallah. Idan kuma idan an jaye abun shi ba zai hadu ba, to wannan mutumin ya zo da abun da yake makruhi ne. To anan malam zai maka bayani akan nafila. Malam ya ce wa amman nafilatu, amma ita sallah ta nafila, fa yajuzu lil qadiri ala al qiyami an yusalliha jalisan, ya halitta ga mutumin da yana iya yin tsayuwa, an yusalliha jalisan, ya sallah yana zamne. Lami lafiya lau sallan nafila ana qiyamul layli ko ana tarawih, an baka dama ka zamna. Malaike cewa walahu nisfu ajrul qa'im, amma mutumin da ya salla a zaune to yana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye. Da mutum zai zo nafila ko sallar tarawih ko sallar qiyamul layl lahiya shilau kawai sai ya zamne, to idan an ba wanda ya tsaye lada goma shi za a bashi lada biyar ne. Amma in ya kasance wannan mutumin bai da lafiya ne sai ya zamna, to za a bashi ladan shi cikakka. Haka in ya kasance tsoho ne baya iya yin tsayuwa shi ma za a bashi ladan shi cikakka. In wani uziri ne ya hana shi yin tsayuwa ya zamna, to ko da sallar nafila ce Allah madaukakin sarki zai rubuta masa ladarsa a cike. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin ingantaccen hadisi cewa duk mutumin da yake yin wata ibada to sai ya kasance baya lafiya ko yayi balaguro, to duk idan lokacin wannan ibadan ta yi za a rubuta mashi wannan ladan. Misali mutum ne ya saba yin azumi Alhamis da Juma'a sai ya balaguro, to idan Alhamis da Juma'a ya zo bai azumin nan ba Allah zai rubuta masa ladan. Idan mutum ya saba yin nafila sai ya balaguro bai samu damar yin wannan nafilan ba, to za a rubuta masa ladan wannan nafilan da ya kasance yana yi a lokacin da yake lami lafiya lau. Shine malam yake cewa waya juzu an yadkhulaha jalisan, ya halatta ga mutumin da zai sallar nafila ya shigo sallah yana zamne. Misali ayi raka'a biyu da kai kana zamne, waya qumu ba'da dhalika, kuma sai ka tashi ka kai sallah a tsaye. Aw yadkhulaha qa'iman, malai ya ce koko ya shigar da ita, wai aw yadkhulaha qa'iman, koko ya shigo sallar nafila a fara da shi yana a tsaye, waya jilisu ba'da dhalika, sai ya zamna akan haka bayan haka, illa an yadkhulaha bi niyyati al-qiyam. Malam ya ce sai dai in mutum ya shigo sallah ne ta nafila da niyyar shi tsayuwa zai yi fiha a cikinta, fayamtani'u julusuhu ba'da zalika, wannan kuma ba a halatta masa ba. Mutumin da ya shigo yin sallar nafila ya shigo da niyyar a tsaye zai yi kuma ya zamna. Malam ya ce cewa an so a gare shi tunda ya so da niyyar a tsaye zai yi ya ida ta a tsaye amma abun da yake mashuhuri abun da yake daidai shine mutum koda ka shigo da niyyar sallah nafila ka shigo da niyyar zaka yi ta a tsaye ka ji baka iya zaka iya zamna wannan an ba ka dama ka zamna ko ka yi tsaye a cikin sallar nafila mala yake cewa fa yamtani julusuhu ba'da zalika amma idan ya shigo da niyyar yayi tsayewa ne mala yace fa yamtani to an hana julusuhu zaman sa ba'da zalika bayan wannan wannan yana nuna maka cewa kada ka dauki koda sallar nafila ce ka dauke ta wasa ka zamna lokacin da kaga dama ka tashi lokacin da kaga dama kai abun da kaga dama to koda sallah ce abu ne wanda Allah madaukakin sarki sarkin sarakai shine kake yi ma kuma shine zai baka lada akan wannan ina ganin kuma anan ya kamata mu kwana abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh